Nasya cikin sunan Yesu
Yakantar da matatu
Kuma nikawa ne gabanka
Zuciya na taruba
Cikin ayyukan rashin kauna
Ai na lalace sosai
Zuciya na tana wari
Cikin hancin ka baba
Amma saboda kaunar ka
Naji muryar ka Yesu
Haskin ka ta nuna
Gaskiyar ka